الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يوم لاربا بكوي دوتا بالحجة هجرتنا لدبولة الأربعين لأبوان ديدا تشيل دوتا بكوي ميلادياتنا لدبولة عشرين دبيو لان شغل درسين فيرا الاساتين الشفاء. الفصل الخامس فصلين بير اشكين اسم نفرقو تنوكو في قسمه تعالى جده cikin rantsuwan Allah wanda ta'ala jadduhu girman shi ya girmama da hu rantsuwan da Allah yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake haƙuƙi makanatihi saboda tabbatar da matsayin manzon Allah inda hu a wurin Allah wato da Allah zai tabbatar wa manzon Allah matsayin shi kan ya tabbatar da matsayin sai da ya rantsi kaga wannan ƙarin daraja da ƙarin ainihin matsayi kenan kamar mutum ne misali kana ganin ka wanda ya dauke ka da mutunci ba sai ya ce ma ai wallahi kana da kima a gurina kaga har ya biya shi kai ai mutum ne mai kima sai da ya rantsi sannan ya tabbatar ma da ainihin matsayin to shine anan yake fadi yace qala jalla ismuhu Allah wanda sunan shi ya girmama yace wadduha wallayli idha saja as-sura Allah yace na rantsi da wadduha na rantsi da hantsi wallayli idza saja na rantsi da dare idan yayi duhu yayin da dare yayi duhu to uktulifa an yi sabani fi sababin nuzuli hadhihi sura cikin sababin saukan wannan sura faqila aka ce kana tarakan nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamal layl ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta ubarin qiyamul layli na wasu ƴan kwanaki biyu ko uku da uzrin nazala bihi saboda wani uzuri da yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gamu da wani uzuri na rashin lafiya har bai samu ya qiyamul layli ba ƴan kwanaki fakallamati imra'atun ko sai wace fatakallamati imra'atun sai wata mace ta yi magana fi zalika cikin wannan duk kalamin da wasu maganganu marasa daɗi ta yi wasu maganganu cewa ai shi kenan aljiya shaiɗanin da yake zuwa masan kaza-kaza tana yin wannan maganganun sai Allah ya saukar da wannan ainihin sura wannan wani ƙauli kenan wakila amma an ce bal a'a ta kallama bihil mushrikuna inda fatratil wahyi mushrikai ne suka yi maganganu bihi da shi wannan munanan maganganun inda fatratil wahyi yayin yankewan wahayi an taɓa samun ainihin yankewan wahayi sai suka fara ƙorafe-ƙorafe ai shi kenan abin ma ya yanke a shaiɗanin da yake kaza-kaza wanda zarati sura sai wannan sura ta sauko kaga diddi asbabun nuzuli wasu malamai ma sun ce duka abubuwa biyun sun faru abin ya dace lokacin da ainihin ya dace da wannan matar ita ma an yi wannan abin wannan na mushrikai shi ma ya faru wasu kuma suka ce wannan shi ne sababi wasu suka ce wancan shi ne sababi ala ayyi halin dai abin ya zo guda biyu kenan qala al-faqihu al-qadi wa faqahu Allah ta'ala al-faqi al-qadi Allah yasa masa muwafaqa yace tabammanat hadhihi sura wannan surar ta kunshi min karamatillahi ta'ala lahu wa tanwihi bihi wa ta'zimihi iyyahu sittata wujuhin wannan surar ta kunshi wasu fuskoki guda shida na ainihin karramawan Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tanwihi bihi da kuma ɗaukaka manzon Allah da kanma bashi wa ta'zimihi da girmama shi da girmamawan ubangiji da iyyahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ayar ta kunshi wasu abubuwa guda shida wanda wayannan abubuwan suna nuna darajanta manzo Allah da ɗaukaka manzo Allah da girma manzo Allah da Allah yi al-awwalu fuska na farko shine al-qasamu lahu rantsuwa da Allah yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akhbarahu bihi daga abinda Allah zai bada labarin abin bihi da shi abinda Allah zai bada labari ga manzon Allah bihi da shi da Allah zai bashi labarin min hadi na halin manzon Allah Allah zai bashi labarin halinsa sai ga Allah ya rantsi to kaga wannan ya nuna kirjanta manzo Allah da girmama shi me rantsuwan bi kauli ta'ala fadin Allah madaukakin sarki ne yake wa duha wal layli idza saja ai yana nufin wa rabbi duha Allah ya rantsi da ubangijin duha wato anan malamai suka ce ya kawo wannan ainihin cewa wai an yi hazafin rabbi ne a wannan gurin saboda ba a rantsuwa da komai sai da Allah an ka rantsi da abai kaman ka girmama abin ne sai wasu malamai suka yi istidraji suka ce wannan dokan akan makhluki ne amma shi khaliqu yana da daman yayi abin da yake so mu ne doka yake kanmu ba za mu rantsi ba sai da Allah amma Allah shi kuma shine maliki akwai wanda zai samar wani doka shi la yusallu amma ya kalle kawai a zahirin shi Allah ya rantsi da wadha ya rantsi da lokacin hantsi aha wa rabbi du'a ko wa hadha min azami darajati al mubarra yace kaga wannan yana daga mafi girman darajoji na ainihin mubarra alkhairi na ainihin nagarta na kyautatawa wannan yana daga mafi girman daraja na kyautatawa a ce za a baka labarin halin da kake shi kake ciki ma sai an rantsi sannan a baka labari asani na biyu bayanu makanatihi indahu bayanin matsayin manzon Allah matsayin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indahu a wurin Allah wa huzuwatihi da rabbantan shi da daihi a wurin shi bi kaulihi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki yace ma wadda aka rabuka wa ma qala kaga wannan yana nuna matsayin manzon Allah yace Allah bai barka ba kuma bai kika ba ai yana nufin ma tarakaka Allah bai barka ba wa ma abghadatka kuma Allah bai kika ba kaga wannan shi ma yana nuna ainihin girman darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wakila aka ce ma ahmalaka bada an istafaka ma'anan ma wadda aka din ma ahmalaka Allah bai barka ba bayan ya zabe ka ai Allah ne da ma ya zabe ka ya maida kai ainihin annabi shi mursali shi ya maida kai babu ya kai to Allah bai barka bayan wannan zabin ba asalis na uku qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace walal akhiratu khairul laka min al-ula lalle ainihin lahira karshe khairul laka shine mafi alkhairi gare ka min al-ula daga wannan na farko duniya kenan kana ibn isaq yace ai yana nufin ma'aluka fi marja'ika wai walal akhiratu din ma'aluka makomanka fi marja'ika inda Allah cikin makomanka zuwa ga Allah a azamu shine mafi girma mimma a kwaka daga abinda Allah ya baka min karamati duniya da karaman duniya wannan duk darajoji na duniya da Allah ya baka abinda ya ma tanajin shi a can lahira shine mafi girma shine mafi alkhairi daga wannan na duniya din shine ma'anan walal akhiratu khairul laka min al-ula wasu kuma malamai ma sun ce walal akhiratu innan ba yana nufin lahira bane al-ula ba duniya bane kawai kullun anjiman ka yafi yanzun ka kullun annabi yana ƙara taraki ne kawai in yanzu ta zo to anjima yafi yanzu anjima yafi anjima haka abin zai ta tafiya akhiratu khairul lahu min al-ula shi yasa ma suke cewa manzo Allah kullun taraki shi ba iyaka kawai kullun yana ƙara taraki ne aha yace me wa qala sahal ko wa qala sahal shi kuma yace ai yana nufin majjakartu laka min ash-shafa'ati abinda nema tattali na mata na duniyar shafa'ati na ceto na shafa'atu uzma na ranar tashin kiyama wal maqamil mahmud abinda nema tattali na muqami abin yabo khairul laka shine mafi alkhairi gare ka mimma a baituka daga abinda na baka cikin duniya a cikin duniyar nan kaga ai manzo Allah a duniya Allah ya maida shi khairu khalqillah ko duk wani abu ba abinda Allah bai bashi a duniyar nan gaba daya ba sai Allah ya ce abinda na ma tattali a can kuma ya fi wannan na duniyar gaba daya arabi'u na hudu qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da yace wala sawfa yutika rabbuka fatarba da sannu ubangijinka zai baka fatar da har sai ka yarda wa hazi yace kaga wannan ayatun aya ce jami'atun mai tarowa li wujuhil karamati ga fuskoki na ainihin karrama fuskoki na daraja gaba daya wa anwa'i sa'adati da dangoji na arziki wace tatin in'ami wace tatin in'ami da mabambantan ni'imomi fi darini a duniya da lahira gaba ɗaya shine guda biyu waziya da da ma tsari akan wannan ala ibn Ishaq yace yurdihi Allah zai yardar da shi bil fulji da rabanta fi duniya a nan duniya was sawabi da kuma sakamako fil akhirati a can lahira wannan ibn Ishaq wakila aka ce yu'tihi al-hawda Allah zai bashi ainihin tabki na al-kausar was shafa'ata da ceto shine wanda sauka yu'tika rabbuka fatarda kaga tabkin al-kausar yana da ainihin wasu hususiya wanda ya shafa zai kare kishi wa sauransu shafa'atul ijma kuma zai ceto wanda kowa da kowa dole ne sai ya gane darajar shi a wannan ranar to shi ake nufi da wala sauka yu'tika rabbuka fatarda a wannan ainihin fassaran na ibn Ishaq agani
na'am
wakila din wani kauli kenan waruya an babi annin nabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito daga wani daga cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman sun ce sayyidina abi ne ya faɗi wannan fassara cewa annahu qala shi ɗaya daga cikin iyalan gidan manzo Allah ya ce laysa ayatun fil qur'ani arja minha babu wata aya a cikin alqur'ani wanda yafi kaunatarwa yafi sa mutane su fi kaunan niman Allah da ainihin rahmar Allah minha daga wannan aya ku je kofar nan yawa ga kofar gaba ɗaya karfe shi amma takalman ku shigo da shi babu wata aya wanda tafi kaunatarwa fiye da wannan ainihin aya wala yarda rasulullah saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku shigo da takalma fa gaba daya wala yarda rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yarda ba da cewa an yi dukula adun min ummati annara a ce ga wani ɗaya daga cikin al'umman shi ya shigo wuta to manzon Allah ba zai yarda da wannan ba kaga kenan babu ayar da ta nuna ainihin kowa zai yi ƙaunar rahmar Allah kamar wannan aya alkhamis na biyar ma asdahu ta'ala alaihi shine abinda Allah madaukakin sarki ya kidaya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min ni'amihi na ni'imomihi wa qarrarahu kuma Allah ya tabbatar da shi min ala'ihi na ainihin alkhairan shi wato in aka ce ni'ima aka ce ala duk suna amsa ma'ana ɗaya in sun zo a gurin tafanta ba amma malamai suka ce sun haɗu to ana ba wa ɗaya zahiri a wani bayani ka gane ya ce min ni'amihi sannan ya ce wa qarrarahu min ala'ihi sai ka ce min ni'ami na ni'imomi shi na zahiri wa qarrarahu da abin da ya tabbatar da shi min ala'ihi na ni'imomi shi na ba'ini na koyi wanda Allah ne ya sani sai balagu a wurin Allah sai baki ya ce surati a sauran sura in ka karanta sauran ayoyin suran ka ga zai nuna ma abubuwan da Allah ya kiyaya na ni'imomi da yawa mai zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam min hidayatihi ila ma hadahu lahu na shiryarwar Allah zuwa ga abin da ya shiryar da shi zuwa gare shi kaga Allah ya ce alimi amine ko gare ka ta annan fahada ko yawwa au hidayatin nasi bihi ko kuma shiryar da mutane da Allah ya yi da shi da ya ce wa inna ka latabi ila siratin mustaqim wato bambanci ne na tafsiri shi ne ya ce ala ikhtilafi tafasir a bisa sabawan tafsirai wasu tafsirai sun nuna shi Allah yana nufin shiryar da manzon Allah ya yi wasu tafsiri kuma sun nuna a'a shiryar da jama'a da Allah ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake nufi da wannan aya sannan wala mala lahu manzo Allah ba shi da dukiya fa a jinawu Allah ya aini wadatar da shi bima ata wa abin da Allah ya zai ce mishi au bima ja'ala fi qalbihi ko abin da Allah ya sanya shi a zuciyar manzo Allah min alqana'ati na aini wadatar zuci wal gina da kuma wadata ba yana cewa wa jaraka a'ina fa ajna ba yawa sannan waye timan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana malaya fa hadaba alaihi amuhu babban shi ya tawuce ya mishi wa awahu ya taro shi zai zuwa gare shi wannan shine ojin ka wannan ne yake kiman fa'awa ko yawa wakila amma wasu malamai suka ce wannan fa'awa din ba wai tarowan annin shi da yamar bane a awa hu ila lahi Allah ya taro shi ne zuwa gare shi zuwa ga Allah shine alamin dinka ya kiman fa'awa wakila aka ce an samu wani kauri suka ce a fa yatiman din nan sarku da ce na maraya ake nufi ba wai yatiman maraya ba a'a yatiman la misala laka Allah ya same ka maraya ne wanda ba ka da kanka kai farki ne ainihin ba ka da wani wanda za ka kwatanta ka da shi shine ma'anar yatiman din Allah ya same ka ɗaya tilo ne wanda ba ka da kwatankwaci ba wa ka dai sai taro ka zuwa gare shi dige fassarori ne na malamai bambancin wani wakila aka ce alma'ana ma'ana shine alam yajidka fahada bika ba wannan wai alam yajidka da Allah ba nan alam yajidka ya kiman fa'awa ko jirka ba wannan fahada ko jirka aidan fa'agina din nan wasu malamai ma suka ce alam yajidka din anan maganar ya tsaya fahada bika ba wannan wa agan ai Allah ya same ka sai ya shiryar da ba wannan din ba sai bane wato jama'a ne bacattu sai Allah ya same ka ya shiryar da jama'a din da kai kaga innaka latahdi ila siratin mustaqim ya Allah alam yajidka fahada bika dallan sai Allah ya shiryar da fatacce bika da kai ka ga manzo Allah ya kawo shiriya kuma jama'a sun shiryu dalilin zuwa manzo Allah sannan wa agna bika ailan Allah ya wadatar da ainihin talaka mara shi bika da kai kaga zuwa manzo Allah Madina ya samu talakawa ne ko musan koyi wata yaki amma ya kawo musu harkoki sai zama gaba ɗaya sun samu arziki kaga Allah ya wadatar da talakawa bika da kai kenan wa awa bika yatiman kuma Allah ya taro maraya bika da kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba wanda ya kai shi karrama marayu da kuma taimakawa marayu to wannan shi ma wani ainihin bangare ne na fassara na wannan ainihin ayoyin zakarahu bihadhi minani ko zakarahu ko zakarahu ne yawa zakarahu Allah ya tunatar da manzo Allah bihadhi minani da wannan baye baye da ya mishi wa annan wucewa yanda lamari yake alal ma'lumi ai yana daga abin sani mina tafsiri daga ainihin tafsiri cewa lam yuhminhu fi hali sigarihi ai da ake cewa wai Allah ya rabu da manzo Allah har Allah ya kawo wannan ayoyin ai in ka lura yana daga abin sani cewa Allah bai bar manzo Allah a halin kuruciyansa ba tun yana yaro Allah bai rabu da shi yana tare da shi wa ailatihi Allah bai bar shi ba yana halin ainihin talaucin shi wa yutmihi Allah bai bar shi yana cikin halin maraicin shi ba wa qabla ma'rifati bihi Allah bai bar shi tun kafin ya samu ma'arifa cikakke ga ubangiji ba lokacin yana yaro ba bashi ainihin manzanci ba to kafu ai wala wadda'ahu Allah ba zai bar manzo Allah ba wala qalahu to Allah bai bar manzo Allah wannan ba wala qalahu Allah bai ci shi ba to fa kaifa ba'da iktisasi wa istifa'ihi kayaya bayan kuma Allah ya kebance manzo Allah ya zake shi ya bashi annabci ya bashi manzanci daga baya kuma za a ce Allah ya rabu da shi ya bar shi ta yana saura guda ɗaya ko to as-sadisu dama ya ce mana abubuwan guda shida ne wanda aya ta kunta as-sadisu abu na shida shine amruhu umurnin da Allah ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi izharin ni'matihi da bayyanar da ni'imomin Allah alaihi da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa shukuri da godiyar ma sharrafahu abinda Allah ya darajanta manzo Allah bihi da shi bi nashri da daidaita shi wa ishadati zikiri da daukaka ambaton shi bi qauli ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki yace wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis amma ka zantar da ni'imomin ubangiji ni'imar da ubangiji ya maka to fa hadis ka zantar ta bisu ni'ima yana daga ainihin cikin shukura fa inna min shukrin ni'mati kaji ba yace yana daga ainihin godiyo ni'ima a ta hadis biha zantar da ni'ima din ka bada labarin Allah ya mun kaza na godiyo Allah da ya mun kaza wannan yana daga cikin ainihin godiyan Allah wa za khasun lahu amul ummati yace wannan khasun lahu kebantuwa ne ga ubangi ga manzo Allah Allah shi yake magana da shi yace wa amma duni maki rabbika fa hadis kaga an kebance manzo Allah ba yace amma kuma ayar amul ummati ne gamewa ce ga al'ummar shi gaba daya al'ummar gaba daya an umurce su da cewa Allah ya ma ni'ima karka boye ka zantar ka bayyana wannan bayyanawar yana nuna godiya ga ainihin ni'imar Allah wa qala ta'ala